Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya al'ummar masarantar Zazzau da jama'an mu na jihar Kaduna gaba daya. Sunana Jafaru Ibrahim Sani, kwamishinan kananan hukumomi da masarautu na jihar Kaduna. Kamar yadda aka sani ne, masarantar Zazzau da jihar Kaduna da ma ƙasa baki daya, Allah subhanahu wata'ala ya yi ma mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris, wanda shine sarki na 18 a layin Fulani na masarautar Zazzau Rasuwa kusan sati biyu da suka wuce. Wato Allah cikin ikonsa mai girma gwamna ya nada ambassador Ahmad Nuhu Bamalli ya zama sabon sarki na wannan masarauta namu mai albarka. Shi ambassador Ahmad Nuhu Bamalli shine magajin garin Zazzau, kuma shine yanzu ya zama sarki na 19 na wannan masarauta mai muhimmanci. Mai girma gwamna ya aika ma da shi sabon sarki takarda na taya shi murna da kuma addu'an Allah ya mishi jagora a wannan nauyi da Allah ya dora masa na jagorancin al'umman jihar Kaduna. Mu ma a madadin wannan ma'aikata tamu da karanan hukumomi da masarautu, muna yi ma sabon sarki da fatan alheri da kuma Allah ya masa jagora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.